Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na
a bari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani
zauna lafiya al'umma ta tsaka kuciya da malamu lafiya shi ne shugaban Najeriya
barkamu da haduwa wannan safiya ta asabar barkamu da warhaka sannan kuma da fatan ana cikin koshin lafiya daga bari ya huce malama daula barka dai
to barka ka dai usman ina kwana
lafiya lau ya
ga ka mun tashi cikin koshin lafiya
alhamdulillah to da fatan kima kina lafiya
lafiya
to bari mu barki ki fara da gaishe gaishe amma dai kin tauna labari ko
a na zo mana da labari
yawa
ba ka bari ki mu tawaye labaran mu ne suka aika mana da labarai har guda biyu
yawa to
amma duka labaran fulani ne amma gaskiya bazan fada guda biyun gaba ɗaya zan karanta guda daya sai na ƙara saba na bare bare tukuna sannan ai daya kan fulani suke kullun ina so kar su
to shikenan
to
so bismillah fara yar mana da gaishe gaishe
to bari mu fara da gaisuwa ta musamman akwai wani cikin masu sauraron mu jiya Usman an tashi aiki kenan na dauka jaka zan wuce gida sai wayar office din mutum sai ta ringe shine da waya ta kada sai Ibrahim Jarmai ya amsa sai ya mika min waya to wani ne ni waya musamman ya aika mana email maybe ba mu samu mun gani ba sunan shi to saboda yana matukar bukatar a gaishe shi a cikin wannan shiri na to musamman ya kira mu dan haka mutane duk wanda yake bukatar ya aika gaisuwar shi ko ta wayar mu ma za ku iya samun mu
kware kwa
to sunan wannan mutumin Ahmad Dan Bauchi to Mallam Ahmad gaisuwa ta musamman gare ka zuwa wannan daga wannan filin namu na Abadi ya huce
haka
sai kuma yana mika sakon gaisuwar shi zuwa ga Shehu Musa Liman Taylor tare da Secretary General Inuwa Gwate Gomau. So da fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya.
To alhamdulillah Allah ya sa.
To bari na garzaya dandalin mu na
Facebook
din domin ni ga sakon gaisuwar shan mu.
To bismillah.
So gaisuwa mu ta farko na abarin ya huce zuwa ga Abbas Yusuf tare da Jibrin Umar na Basa tare da kuma na Jude Bammali. Gaisuwan fata alherin abarin ya huce zuwa ga Tasu Musa tare da Bashir Falha da kuma Aminu Tanimi. Fata alherin abarin ya huce zuwa ga Ali Muhammad Malanta. Gaisuwan fata alherin abarin ya huce zuwa ga Yusuf Kuyambana tare da Jafar Ahmad da kuma Awalu Mabo Awalu tare da Mustafa Suleiman. Fata alherin abarin ya huce zuwa ga Muhammad Uba da Lawal Bala Azare. Sai takaddar da ke hannuna ta ƙarshe ita ce zuwa ga Habu Jamblo. Sai kuma fata alherin mu na abarin ya huce zuwa ga Yahaya Sododo. Allah sa tuna faɗi wannan sunan daidai. To fata alherin mu na ƙarshe zuwa ga Nazib Abba tare da Sama'ila Muhammad.
To madalla Daula. To amma kafin je cikin shirin akwai sakon da wani masoyin wannan shiri kuma ɗaya daga cikin wanda muke dan tuntuba wani lokaci a Sudan wato Salman Al-Farisi game da rasuwar matarsa da ya aiko da jajantawa wa kansa da mu da muka yi wannan rashi tare da shi domin kuwa rashin da aka yi masa duka ya shafi mu gaba ɗaya na rasuwar matarsa wanda ga sakon da ya bar mana.
Assalamu alaikum al'umma yan uwa musulmi, ina sanar da ku ni Salman Al-Farisi daga nan ƙasar Sudan. A yanzu da misalin karfe 8 na maraicin ƙasar Sudan din nan, wato yau Lahadi 24 ga watan 6, wato ƙasar 'yan mintuna ƙalilan, Allah ya karɓi rayuwar matata Malama Adir Abdullah Saleh ta rasu a nan cikin garin Fashir da ke lardin Darfur sakamakon wata doguwar rashin lafiyar ta kwashe tana yi. Ita Malama Abir Abdullah Saleh dama ita ce amarya ta wadda na aura kwata-kwata ma a hannuna watannin ta 8, kuma ita ce jerin mata na uku da Allah ya karɓi rayuwarsu suna hannuna. Da haka ɗan uwa da abokan arziki da masoya ku taya ni da addu'a rashin wannan baiwa Allah da nayi a matsayin ta tana amarya 'yar wata 8 da zuwa hannuna Allah ya karɓi rayuwarta. Ni ne Salman Al-Farisi daga nan ƙasar Sudan.
To Allah ubangiji ya yi mata rahama, Allah ya sa ta huta, kuma Allah ya bashi hakurin rashi, kuma
muna
ya zo Allah ya kyautata namu ƙarshen.
Amin amin. To sannan kuma akwai sakon taya murna na auren da ake ɗaurawa yanzu haka da na san ke ma ba zai rasa shafar ku ba. Yawa to muna mika sakon taya murna na aure da ake hidimar sa yanzu haka ta Hauwa Indini da angwanta
kanina ba Muhammad Yar'adua.
To Allah ubangiji ya sanya alheri ya kuma bada zaman lafiya da zuri'a ta gari.
To amin ya rabbil alamin.
Yawa da duk ma wa'inda suke aure Allah ya ida dafi kuma ya basu zuri'a ta gari da zaman lafiya. To sai kuma in shiga sakon gaishe-gaishe da zan fara da Baba Sama'ila dan mutan dutsen ma, sai kuma Riyanu Musa Lere a jihar Kaduna, sai kuma mu tsallaka shafin majalisar Facebook na Abari Yahuci din wanda zan fara da gaisuwar Habu Jambulo, sai kuma Yahaya Sorodo da kuma Sama'ila Muhammad, sai Abbati Adamu Giyade da Anas Isa Sali, sai Muhammad Sanusi Waji da Musa Adamu, sai Yusuf Sani, sai Anas Isa, sai kuma Kabiru Idris Muhammad tare da Aliyu Liman Zagga da kuma Shu'aibu Giyade. Sai da su fata alheri abar ya huce zuwa ga Abubakar Sadiq da Ibrahim Rabi'u da Muhammad Awal Abubakar, sai Yusuf Makarfi. Daga nan kuma sai mu tsallaka zuwa ga Baston Baba da Sani Diliya, sai Ibrahim Shehu da kuma Umar Nura Funtuwa. Sai da su fata alheri abar ya huce daga ƙarshe zuwa ga Muhammad Sahabi da Hassan Sula Garku da Ibrahim Sumaila da Nura Jibrin, sai Kabiru Ibrahim da kuma Ishaka Sikdiya, sai Bala Ana Amuza, sai kuma Baba Ana Kawu, sai kuma Abba Abubakar Rufe da Aliyasi Garba. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji.
To amin.
Daula Jabu mun je mana.
To Malam Usman.
Ba a tura toran jiwa ni wanda ranka to sai dai kan lokacin kalamu mai alfarma, sarkin zari yana nan shi ba salmi mai dumin daraja sabu nariya yan buhari ba a cinya turan giwa malaman ta ko sai dai kallo sarkin kalan mu mai alfarma sami da nani kuma salmi mai dumin daraja sabu nariya yan buhari kai da kai ba kai sai kallo ya fure ta ce ba dada kamar mutum kana nan dai dai
Dangarina ko ranka mai aro mai tsari lawi si dangarina ko
tabara da farma mai wadiyar sani hijima ko dai sarakuna yau mun samu sarakuna iyayen kowa sarki tambayan sarki na
daunakin sai kina da labari barkamu da dawo
ina da labari
to muna jin ki
gyara zama ku kasa kunnun wanku labarin dan filla ne kamar yanda na ce dai to wani dan filani ne babulata ne
dan uwana
dan uwanka to sai yazo yana tafiya sai yazo bakin titi inda zai tsallaka titi
titin mota
titin mota to ina jin kila dai bai tsaya ya lura ya kalla hagu da dama ba da gaban shi kawai ya afka
kila ana ta magana zuci
sai ya afka kan titi yana afkawa kan titin nan kuma sai mota ta kade shi
bujo
mota ta banke shi to da mota ta banke shi dan fulani sai ya sume bai dai farfado ba aka kai shi asibiti to yana asibiti ni kwance a gidan asibiti likitoci na kan shi haka ana masa aiki sai aka samu cikin ikon Allah sai dan plan ya farfado to yana samuwa sai ya bude idan shi yana bude idan shi me zai gani sai ga likitoci biyu a tsaye a kan shi da fararen kaya
to fa
ya kalle su ya bude ido ya ƙara kallo ya rufe ido ya ƙara bude ido sai ya ga likitoci suna nan da fararen kaya sai suka ce mashi dan fulani eh sunanka ya kalle su yace to ni dai a duniya Isa ake kira
Allahu
amma kuma a yanzu
ya zo lahira kira
ya zo lahira yace amma a yanzu kuma sai abin da suka ce
kurungus
wanda ya dauka mala'iku
da su aikin zan ki san in ka suma ba ka sanar aina
to sai su dan da suka rada ba shi ne dan mala'iku
to wallahi fulani na jinki suna binke bashin nan bare bare ba ruhana suna binke bashin nan bare bare
hali da ya akwai guda ɗaya amma su mako bai zuwa idan Allah ya kai mu saboda karancin lokaci da kamun nan ma mun ƙara samun na bare
bare da ya haɗa a ƙara ina ma da na bare bare na bar ku ne ga gudun ruwan ku ba dai ka kuce Allah ya kai mu mako mai zuwa
amin
yanzu kan dole mu lallaba kuma mu tattara ina mu da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu a koyaushe kuma muna godiya sosai da jimirin sauraro aiko da sakonni da makamantansu daga shirye-shiryen to dole mu tattara ina mu a nan sai wani makon ma juyo ko
to a madadin ni Daula Salim daga nan birnin Washington
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara
nake cewa sai wani mako idan Allah ya sake dawo da mu dauke da wani sabon shirin na abari
ya huce.